من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى صدوة ونرانة جمعة داران أصبر واندي داتي داتايا غوطة شابيو وطن ذي الحجة باي هجرة منزو صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda kuma ya dace da yau 8 ne ko 7 ne ko wanda ya dace da 7 ga watan 6 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatun mu na ainihin littafin Sunan Abi Dawud wanda yau shine ainihin majlisi na biyu daga wannan masallaci namu mai albarka, masallaci mai yati dake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe, fadar jahar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce mun gabatar da muqaddima wanda ya kunshi bayani game da Imam Abi Dawud rahmatullahi alayhi, sannan muka shiga kai tsaye cikin Kitabut Tahara wanda a gurguje mu karanta hadisi guda daya wanda insha Allah za mu tashi a cikin wannan babin, a kuma farkon Kitabut Tahara dan karatun ya tafi a mike insha Allah. Malawa قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. ما لا يتي كتاب الطهارة أنا ما لما لا ربتي سكن شيء إذن كتي كتاب الطهارة كمان جملة بتتكبا بما أنا أقوى أبن دا أكرسا. إما يزمو كتاب الطهارة إن خبرني لمبتدأ محذوف وكما يزمو شين أينه مبتدأ أنا بقاطع كومش خبر sai zama kitabu tahara, ai hadha kitabu tahara. Ina fata an gane wannan littafi ne na tahara, an fahimci wannan abin da kyau. Ko kuma ya zama kitabu tahara din ya zama shine mubtada, khabar din shi ma kaddara shi ake. Sai zama kitabu tahara hadha mahalluhu, littafin sarki to wannan shine mahallin shi inda za a ji bayanin shi filla filla daki daki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala yace babu takhalli inda qada'il haja, babin da yake magana akan at-takhalli shine at-tafarrud, kadaitaka tafiya wurin da babu kowa, babu wanda yake ganinka, babu wanda yake jin motsinka, inda qada'il haja, a lokacin biyan bukata. Kamar yadda muka faɗa a lokutan baya, na daga cikin abinda mutane suka rika ba a gina banɗaki a cikin gida, ina fa musamman banɗaki da za a yi sugulo a cikin shi, sai dai a yi banɗaki saboda wanka ko kuma fisari, amma a yi banɗaki wanda yake da shadda a cikin gida a zamanin baya kwata-kwata ba sa yi, sai dai a fita waje idan bukata ta kama ɗan adam. Shine ma ɗaya daga cikin manyan malamai a Sheikh Abdul Azim bin Bas rahmatullahi alaihi yake cewa shi yasa ma ba sa son cin abinci da yawa. Ina fata an gane, saboda yawancin abinci na sa yawan shiga banɗaki. To saboda ba sa son yawan shiga banɗaki, dan shiga banɗakin a lokacin sai ka fita jeji, ya zama ba sa cin abinci da yawa. Malam ce qala haddathana Abdullah bin Maslama bin Ka'nab al-Ka'nabi qala haddathana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammadin an Muhammadin ya'ni ibn Amr an Abi Salamata عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام أبو داود يفيد حديثي دقى عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي shi wani Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi dukkanin malaman kutubus sitta ku rike wannan terminology in an ce malaman kutubus sitta shine Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da wa Ibn Majah ina fata an gane Bukhari shine na farko Muslim na bin sha baya sai Abu Dawud wannan shine na uku sai Tirmidhi na hudu sai An-Nasa'i sai Ibn Majah haka suke a jere a ainihin daraja a wurin malaman hadisi to shi wannan Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi wanda Abu Dawud dalibin shi ne kuma ya zabe shi ya zama shine farkon wanda zai fidda hadisi a cikin littafin shi to duk malaman kutubus sitta gaba daya sun ruwaito hadisi a gun shi in banda Ibn Majah Bukhari yayi riwaya a gun shi haka Muslim ga Abu Dawud haka Tirmidhi haka Nasa'i ina fata an gane Ibn Majah ne kadai bai fidda hadisi a cikin haddasana da Ibn Majah gaba daya babu sunan wannan bawon Allah Abdullah bin Maslama ibn Qanab al-Qanabi ina fata an gane qala haddathana Abdul Aziz Ya'li ibn Muhammad munyi bayani ko wancan satin an Muhammadin Ya'li ibn Amr an Abi Salama shine Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin manyan sahabbai to wannan dan shi ne Anil Mughira daga Mughira dan Shu'ba Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana Mughira dan Shu'ba imamuna Malik yace kana nakahan yana daga cikin waɗanda sahabbai ake kira su da nakah waɗanda sun yi aure aure da yawa ina fata an gane Mughira bin Shu'ba haka nan kuma hatta daga cikin ahlul bait Hassan dan gidan Ali bin Abi Talib shi ma kana nakahan yayi aure aure da yawa wata rana sayyidina Hassan dan sayyidina Ali dan nana Fatima ya je wani gida yana neman aure sai baban shi zaka sayyidina Ali yace kar ku bashi an gane ku yace dan karshen ti yar kunnan ba za ta jima ba zai ainihin bata jan kati inji yan kwallo ko red card annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab yace idan annabi ya tafi madhhab muka ce al-madhhab suna ne na wurin da ake biyan bukata abada yana tafiya nesa da ainihin inda mutane suke dama mun karanta hadisin wancan satin qala haddathana musaddad ibn musarhadin qala haddathana isa ibn yunus qala akhbarna isma'il ibn abd al-malik an abi zubair an jabir ibn abdullah imam abu daud ya kawo hadisi yace qala haddathana musaddad ibn musarhadin wannan musaddad ibn musarhadin ɗaya ne daga cikin malaman da dukkanin kutubus sitta sun fidda hadisi daga wurin shi da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun yi riwaya daga wajen Musaddad ibn Musarhadin qala haddathana Isa ibn Yunus yace haddathana Isa ibn Yunus shi kuma Isa ibn Yunus malaman kutubus sitta shi ma gaba ɗaya sun yi riwaya a wajen shi dukkan su yace qala akhbarna Isma'il ibn Abd al-Malik ko kalli wani abu anan kaga yace qala haddathana Musaddad bin Musarhadin yace haddathana Isa ibn Yunus haka ne ko amma sai ne yace qala akhbarna Isma'il bin Abd al-Malik da haddathana da akhbarna da anba'ana duk ma'anan su daya amma lafazin da malamin yayi amfani da shi dole irin shi zaka yi ina fata an gane saboda amana ta malaman hadisi idan shi malami ya ce maqala akhbarna Isma'il to bai halatta ka ce qala haddathana Isma'il saboda amana ta malaman hadisi akhbarna Isma'il bin Abd al-Malik haka Isma'il bin Abd al-Malik shi ma duk malaman kutubus sitta sun yi riwaya a wurin shi ina fata an gane an Abi Zubair daga Abi Zubair Abi Zubair sunan shi Muhammad bin Muslim al-Makki shi ma duk malaman kutubus sitta sun yi riwaya a wurin shi an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah yana daga cikin sahabban da shi ma duk malaman kutubus sitta sun yi riwaya a wurin shi gaba ɗayan su yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yace manzo Allah ya kasance Jabir sahabi ne baban shi ma sahabi ne an gane ko baban shi na daga cikin waɗanda suka samu shahada a yaƙin Uhud idan ka je ainihin Jabal Uhud a Madina wanda alhazai sukan je ziyara dutsen Uhud da ake jin labari, to akwai makabarta a wurin wacce ta ainihin shahidai waɗanda suka rasu ko suka samu shahada lokacin yakin Uhud, to baban Jabir yana cikin waɗanda suke wannan makabartan. Wani abun mamaki game da baban Jabir shine, a lokacin da za a tafi yakin Uhud, ya ji a jikinsa cewa in ya je ba zai dawo ba. Ina fata an gane, da daddare kaman washe gari za a tafi sai kira Jabir, saboda Jabir shi ba zai je yakin ba. Ya ce masa, gobe za mu tafi yakin Uhud, ina jin cewa kaman ba zan dawo ba, zan bar maka wasiya. Na farko ana bi na bashi ka biya min. Jabir kuma bai da kosisi, ya ce ka biya min bashi. Na biyu ka riƙe ƙannan matan nan guda takwas, ina fata an gane, ka kula da su. To shi kaɗai ne namiji, ana tafiya kuma yana cikin farkon wanda suka samu shahada. Imamuna Malik ya ce bayan shekaru 80 da wani abu an zo ana gyaran makabarta, wannan kabarin da shahidan Uhud suke, garin gyaran makabarta an tono kabarin baban Jabir shi Abdullahi. Imamuna Malik ya ce an tono shi kamar yau aka binne shi bayan shekaru 80 da wani abu, 83 da 'yan watanni. Ya ce kamar yau aka ainihin binne shi, hatta jinin da ke jikin kafanin shi bai bushe ba. Ya ce kuma kafan shi idan ka gani, ya ce yanda ka san wanda ya fito daga cikin AC, kamar a ce ka yi wanka ka shafa mai kajima a AC, kaga kana yalki kana shine. Ya ce haka mu ga tafin kafan shi radiyallahu an. Abdullahi ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jabir, watar annabi na tafiya a Madina sai ga Jabir na zaune ya yi tagumi, alamun bakin ciki sun lullube shi. Yace me ke damunka? Yace kana tunanin mahaifinka ko? Yace eh. Yace ka kwantar da hankalinka. Yace babu mutumin da Allah ku yi hakuri kuna dauka hankali masu rabar ruwan nan da Allah a ajiye wanda yake so ya dauka. Allah ku daina yawo kuna rabawa, kaga malam Allah ajiye wannan ruwan. Yake cewa babu mutumin da ya rasu Allah ya magana da shi babu tafin da sai mahaifinka. Ina fata an gane. Yace babanka yayi magana da Allah babu tafin da tsakanin su. Akan sa ne Allah sauka da wala tasabanna alladhina utilu fi sabilillahi amwatan bal hayawun inda rabbihim yurzaqun ila akhir alayat. To yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana, yace annabi ya kasance, idza arada albaraza, idan yayi nufin albaraz shine bayan gida, amma wannan laƙabi ne na bayan gida. Asalin kalman albaraz shine wuri wanda yake mai yalwa mai fadi, wanda ake fita jeji don biyan bukata. To su Laraba na ga muku wancan satin duk abin da ya shafi bayan gida ba sa fadan sunan shi, su ce alkhala, su ce alga'id, su ce albaraz, duk inkiya ne ba asalin sunan shi bane ba, saboda kunya. Ina fata an gane. To ce dan manzo Allah ne fi albaraz, bukata ta kama shi na ainihin bayan gida, in talaka yakan tafi nesa, hatta la yarahu ahadun, ta inda ba wanda yake ganin shi, zai tafi nesa ya uya ga barin ganin mutane sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hadisai guda biyu kaga suna nuna mana wato tarbiyya na duk abin da ya shafi al'aurar dan adam a boye shi, duk abin da ya shafi zai ainihin zubar ma da mutunci kar ka yi shi, duk abin da yake ana bukatan almuru'a dan shi dan adam. Malamai suka ce wai wa ma sumiyal mar'u mar'an illa lilmuru'a, dan adam ana kiran shi ne da almar'u da larabci saboda almuru'a, saboda mutunci. Kesa ko bahaushe yakan ce wani mutum ne, wani ba mutum bane. Me yake nufi? Ba yana nufin ɗayan aljani bane, ɗayan dabba ɗayan, a yana nufin bashi da mutunci. Haka ne ko ba haka ba? To a takaice duk abin da yake na mutunci ne annabi yana koyar da mu, yana umurta mu, yana karfafar mu da mu kare mutuncin mu, kar mu yi abin da zai zubar mana da mutunci sallallahu alaihi wasallam. Malai ya ce babur rajuli yatabawwa'u li bawlihi, wannan kalman babur rajuli Imamu Abu Dawud ya yi amfani da shi a cikin sunan sau 33. ina fata an gane yace babu rajuli kaza sau 33 ku rike wannan da kyau yace babu rajuli yatabawwa'u li bawlihi babin da ke karantarwa yake koyarwa mutum ya zaba wa fitsarin shi inda zai fitsarin ba ko ina zai yi ba shine tabawwa'u ina fata an gane ka zabi wurin da ya dace ai ya tabawwa'u li bawlihi ai ya nema wa fitsarin shi inda zai yi shi an fahimci wannan abin nake kare fitsari a ko ina yace qala haddathana musa ibn isma'il qala haddathana hammadun qala akhbarana abu tayyah qala haddathani shaykhun qala yace haddathana musa ibn isma'il yace musa ibn isma'il ya ba mu labari wannan musa ibn isma'il suna ce da shi at-tabuzaki musa ibn isma'il at-tabuzaki yana daga cikin malaman da ashabu kutubi sita gaba ɗaya sun ruwaito hadisi daga wurin shi yace qala haddathana hammadun yace hammadu ya ba mu labari to anan ana da hammadu guda biyu akwai hammadu ibn zaidin akwai hammadu ibn salama to idan aka ce qala haddathana hammadun akai shiru wanne ake nufi ina fata an gane akwai hammadu ibn zaidin akwai kuma Hammad ibn Salama to sai malame suka ce idan Musa ibn Isma'il shi wannan duk inda yace qala haddathana Hammadun ya ihmal suna ce da shi muhmal a ilimin hadisi muhmal shine a kawo sunan mutum babu sunan baban shi madadin wani dan wani sai a ce kawai wani sai a ce ani ihmali muhmal to aka ce qala haddathana Hammadun kawai akan shiru ana nufin Hammad ibn Salamata amma idan ruwayan ta Musa ibn Isma'il ne saboda me saboda suka ce shi Musa ibn Isma'il bai taba ruwaya a wurin Hammad ibn Zaid ba sai ruwaya guda ne tak to duk inda yace qala haddathana Hammadun ya shiru yana nufin Hammad ibn Salamata yace qala akhbarana Abu Tayyah Abu Tayyah ya ba mu labari wannan Abu Tayyah sunan shi Yazid ibn Humaydin ad-Duba'i Yazid ibn Humaydin at-Tuba'i shi ake masa laqabi da Abu Tayyah duk cikin littafin hadisi gaba ɗaya in ka ji an ce Abu Tayyah to shi kadai ne ba shi da na biyu yace qala haddathani shaykhun wani tsoho ya ba mu labari sai yace kawai qala haddathana shaykhun to wane ne shaykhun din wannan shine mubham ina fata an gane a ilimin hadisi suka ce mu'annanun ka an sa'idin an karam wa muhammun ma fihi rawin lam yusam in aka ce qala haddathani rajulun ko qala haddathani shaykhun ko fulanun to akwai matsala sai an gano wane ne wannan ina fata an gane saboda kiyaye maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam to da wannan ne malame suka ce sanadin hadisin nan bai inganta ba da an kasa gano wane ne shaykhun din nan babu laqabi babu alkunya babu suna ko da ihmali babu nasaba kawai haddathani shaykhun wani tsoho ya ba mu labari wane ne ko tsohon najdu ne ba a sani ba ina fata an gane dole a san wane ne shi matukar ba a gano shi ba shikenan hadisin ya samu matsala sai a ce a cikin sanadin hadisin akwai wani rawi mubham wanda ba a ambaci sunan shi ba to irin wannan kenan shikenan fa sanadin hadisi ya samu matsala kisa babu wani maganan da aka mata gata aka mata kariya irin maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam duk wani annabi da yazo kaf ba taskance maganganun shi ba duk annabawan da Allah ya turo a duniya babu annabin da aka kiyaye maganganun shi da ayyukan shi kai hatta motsin annabi an kiyaye babu da zaman shi da tashi da tafiya da tsayawa da tsuguno da sassarfa da gudu da sanda ba abinda na annabi da dariyan shi da tsumewan shi da ba abin da ba kiyaye ba yaya ci abinci yaya sha abun sha yaya kwanta yaya tashi yaya shige gida yaya ba abin da komai sai da suka haddace to shi yasa ake bawo abun kariya saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muku sabar da alqur'ani kuma mu zamu ba qur'anin kariya to hadisin kuma shike fasara qur'ani ashe dole hadisin mu Allah ba shi kariya kenan yace qala haddathani shaykhun قال يتي لما قدم عبد الله بن عباس البصرة يتي لو كتند عبد الله بن عباس يزوج عن البصرة نكسن إراجك ينا عبد الله بن عباس كان ينه أوجان النبي عليه الصلاة والسلام دند بابنشي دبابان النبي دبابان سيدنا علي دك أبان صديا إنا فات أنغاني سنة نديوا جاين عبد المط أبو عبد المطلب to Abdullah bin Abbas yana cikin kuma matasan sahabbai masu ilimin gaske wanda wajen fassarar Qur'ani ma an sallama mishi saboda annabi ne masa addu'a yace Allah ka sanar da shi fassarar Al-Qur'ani. Abdullah bin Abbas yana daga cikin abadila na sahabbai, in an ce abadila suna dewa masu suna Abdullahi Abdullahi Abdullahi, amma in aka ce abadila akan shiru ana nufin su hudu, da Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Umar da Abdullah bin Amr bin As da kuma Abdullah bin Zubair, waɗannan su ake cewa abadila a wajen malaman hadisi. Amma sukan ce abadila suna nufin Abdullah da yawa, akwai Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mughaffal, duk wani mai suna Abdullah cikin sahabbai yana cikin abadila. Amma abadila a matakin farko su ne Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Yace to lokacin da yazo Basra, fakana ya kasance yuhaddisu yana bada labari yana yin hadisi, an Abi Musa daga Abu Musa. Wane ne Abu Musa? Abu Musa al-Ash'ari. To me sunan shi? Dan Abu Musa al-Ash'ari ba suna bane ba, ya sunan shi a cikin dalibai wa zai ga me duk hadisi an Abi Musa al-Ash'ari, amma asalin sunan shi sai gaba a fada. Sunan shi Abdullah ibn Qais, Abdullah ibn Qais. Ina fata an gane. Kar wata ran kana gida danka ko matarka ta ce an ba mu asami a Islamiya, ya sunan Abu Musa al-Ash'ari ka ce yanzu wannan ne baki san sunan shi ba. Ina fata an gane. To sunan shi Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais yace fa kataba Abdullah, sai Abdullah ibn Abbas ya rubuta wasiqa ila Abi Musa zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari da Abdullah bin Abbas duk su biyun nan ashabu sita sun fidda hadisi a wurin su. Ina fata an gane. Su hudun nan gaba ɗayan su Abdullah bin Qais da qafun ne da ya'un da sinu sun je kashashe. Ina fata an gane in kai karatun allo. Yawwa sin ko sun je kashashe. Qais ba sadun bane ba. Yace Abdullah bin Abbas ya rubuta wasiqa zuwa ga Abu Musa. Shi Abu Musa yayi gwamna hassa uku, yayi gwamna a lokacin Annabi alaihi salatu wassalam a kasar Yaman. Ina fata an gane. Sannan yayi gwamna a lokacin Sayyidina Umar a ainihin garin Basra nan kenan. Sannan yayi gwamna kuma a Kufa a lokacin Sayyidina Usman. Ina fata an gane. Yana cikin sahabban da in shi a basa kaunan su ko miskala zarrati, yana cikin waɗanda ƴan shi'a suke attacking attacking din ma na innana. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau. To Abu Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yadda, yas'aluhu an ashiya, shi Ibn Abbas yana tambayan Abdullah bin Qais dangane da waɗansu abubuwa. To a cikin wasiƙan da ya rubuta ya mishi wata tambaya, sai ya bashi amsa ya ce, inni kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin, yace wata ran na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko muna tafiya ko mun je wani gari ko mun je wata unguwa, fa arada an yabula, yafi kama da an yi tafiya ne. Fa arada an yabula, sai fitsari ya kama Annabi alaihi salatu wasalam, sai nufin ya fitsari. Yace fa ata damisan fi asli jidarin, fa ata damisan, in aka ce addamisu shine wuri mai laushi, fa ata damisan, sai zo wani wuri mai laushi, fi asli jidarin, a jikin wani bango, fa bala, Annabi ya tsuguna ya fitsari a wurin. In aka ce damis da larabci shine sahal, abin da yake layyinan, shi yasa hatta mutum in aka ce damis in aka ce misali huwa rajulun damisun, ana nufin husnul akhlaq alladhi hasuna akhlaquhu, idan mutum da dabi'u masu kyau sai a ce da shi hasuna akhlaquhu, sai a ce damisul akhlaq. To anan damis kaman ko wani wuri yashi, ka san kana fitsari a wuri wanda yake ya shine da kai shiga ciki zai nayi ko ba haka ba ke sa malamin suka ce kaman wuri yazo wanda yake akwai yashi a wurin mai laushi annabi sai fitsari saboda me saboda kare zo wuri mai duwatsu kana fitsarin kuma yana dawo maka ina fata an gane wanda karshe ka je kai sallah haka kuma ga babu sallah ga kuma narkon azaba dan wata ra annabi na tafiya ya wuce ta makabarta sai yake ce sahabbai waɗannan kaburburan guda biyu ana musu azaba wa ma yu'adhibani min kabirin ba kuma ana azabtar da su bane min kabirin akan wani babban laifi da ku a wurin ku ina fata an gane wanda yake kuna ganin kamar laifi ne karami na farko dai yamshi bin namima akwai shi da gutsuru tsoma da gulmace gulmace da munafunci aikin sa kenan dayan kuma ya kasance in yana fitsari baya kare kanshi fitsarin yana wasuwa a jikin shi yaje kuma yi sallah a haka akan wannan ake musu azaba to shi yasa kana fitsari yana dawowa a jikinka ɗaya ne daga cikin sabubba na azaban kabari Allah kiyaye to sai shi Abu Musa yake cewa fa ata da misan annabi zo wuri mai laushi fi asli jidarin a jikin wani katanga fa bala thumma qala sai annabi ya ce bayan ya gama idza arada ahadukum an yabula idan ɗayan ku yayi nufin yayi fitsari falyartad da skun falyartad libawlihi mawdi'an ya zaba wa fitsarin shi wurin da ya dace yartad da skun daga rada ya rudu ina fata an gane ko kuma da ya zama daga irta da yartadu irtiyadan falyartad ya zaba wa fitsarin shi mawdi'an ay mawdi'an munasiban wurin da ya dace kada yi fitsari a ko ina inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan wannan hadisin kamar yadda muka ce sanadin shi bai inganta ba haka ne ko saboda qala haddathani shaykhun duk malaman hadisi sun ce sanadin hadisin da'if walakin matanin hadisin ya inganta akwai wannan ka'idan ku rike shi a wurin malaman hadisi akwai hadisin da sanadin shi bai inganta ba matanin sai inganta saboda me saboda su shawahid ne su hadisai waɗansu hadisai sun goyi bayan wannan magana ina fata an gane wannan abin da kyau sai a ce wannan ruwayan ta wannan hanyar bata inganta ba amma ta wata hanya daban kuma ta inganta kun gane wannan abin da kyau to ba wannan ne abin mamaki ba kuma akwai ruwayan da za ta inganta ya zama matanin ko bai inganta ba a ce ga sanadi tiryan tiryan har zuwa kan sahabi ya inganta amma sai matanin hadisin a samu na kara a ciki wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi ya fi kowanne wahala a cikin guda biyu sanadi ya inganta amma a ce matani ko malamin su waje da shi ko kuma a ce sanadi bai inganta ba matani kuma ya inganta wannan yana da saukin ganewa saboda ta wata hanya ya samu goyon baya insha Allah malai ce babun babu ma ya qulu rajulu kun san azu na ce muku babu rajuli Abu Dawud ya kawo shi sau nawa 33 to akwai kuma babul mar'ati da ya kawo a cikin sunan shi kuma sau biyar kawai maimaita shi to anan babu ma ya qulu rajulu da irin wannan lafazin babu ma ya qulu rajulu ya maimaita shi sau 26 babu ma ya qulu rajulu kaza babu ma ya qulu har sau 26 babu ma ya qulu rajulu idza dakhala al khala babin da ke magana akan abinda mutum zai fada idan yayi nufin shiga banɗaki حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس بن مالك قال يتي حدثنا مسدد بن مسرحد malamai hudu daga cikin shida sun yi ruwaya a gunshi Imam al-Bukhari Abu Dawud Tirmidhi da An-Nasa'i Muslim da Ibn Majah ba su da hadisi daga Musaddad bin Musara a cikin littafin su yace qala hadathana Hammad ibn Zaidin wa Abdul Warith sunan shi Abdul Warith bin Sa'id al-Ambari Abdul Warith bin Sa'id al-Ambari yace an Abdul Aziz wannan Abdul Warith malaman kutubus siddah duk sun yi ruwaya a wurin shi haka Abdul Aziz bin Suhaib shi ma duk malaman kutubus siddah sun fidda hadisi daga wajen shi an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik Allah kara masa yadda yana cikin sahabban da shi ma duk malaman kutubus siddah sun yi ruwaya daga wurin shi kale yace wannan Anas ibn Malik din ya zauna a gidan annabi shekara 10 alaihi salatu wassalam shekara 10 yana hidima a lokacin da annabi ya dawo madina mahaifiyarsa ummu sulaim ta dauko shi yana dan shekara 10 ta bawo annabi tace ga dana na baka ya zauna ya tama hidima sai zuma zaka samu duk wani labarin cikin gidan annabi in dai ba mata annabi bane ba babu wanda ya sani kamar Anas bin Malik dan yana dan shekara 10 ko ina yana shiga ina fata an gane yana shiga kusan ko ina a gidan to yayi ruwayan hadisi da yawa na cikin gidan annabi abinda annabi ke aikatawa alaihi salatu wassalam sannan Anas bin Malik wanda mutun ne wanda ya ruwaito hadisi da yawa shi yasa mamala Abdul Jabbar yana cikin wadanda ya ta'ata kin da Abu Huraira da Anas yace Anas bai ma san annabi ba astaghfirullah ina fata an gane yace Anas bai ma taba annabi ma bai san Anas ba to idan kana jin irin wannan maganan barin ba ko ta kaida ba mana Abdul Jabbar ba kowani malami idan aka samu wani malami a yau yazo ya faɗi wata magana sai ka duba kafin shi an taba irin wannan magana kun gane wannan abin da kyau duk malaman hadisan duniya ba wanda ya wannan magana sai kai to kai din waye ne wahayi Allah ya maka ina fata abu ne mai saukin ganewa matukar ne ba Allah ne maka wahayi ba to ƙarya kake shekara 1400 da wani abu ana ilimin hadisi tun daga kan sahabbai har yau ba taba jin wanda ya wannan maganan ba sai kai a ƙauyen ku a garin ku ha balaga ta mala ina hankalin da Allah ya bamu kun kwanci abin da nake nufi da kyau to ka rike wannan ka'ida ce duk wani malami dama an fi samun iskancin nan a Najeriya mutun ya ci ya koshi ya kafa kamera kawai faɗa abin da ya ga dama ina fata an gane to duk wanda ya faɗa maka wata maganan da babu ita a littattafai to ka dauka kawai ko ya samu tabin hankali ina fata an gane in kana so ka bashi uzuri kenan ko kuma ya sharota Allah ya kiyaye ana Anas ibn Malik kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya kasance idza dakhala al-khala'a alaihi salatu wassalam idza dakhala al-khala'a me ma'anan dakhala al arabi shiga ya shiga aba ga ciya aramma ciya man na kawo abu kai kana aramma baka bin dakhala shine ya shiga fi'ilu ne madi ina fata an gane fi'ilu madi ne dakhala ya shiga dan an ce dakhala al-khala'a ya shiga ban daki to sai malami suka ce duk ire-iren waɗannan idza da ake ka masa fi'ili madi ana nufin arada kun fahimta abin da kyau a idza arada dukhula idan yayi nufin shiga ban daki kala sai ce Allahu anham madin arwayan hammadu kala sai ce Allahumma inni a'udhu bika wa qala an abdul walis a'udhu billahi wato abinda ke faruwa a waɗannan a wannan wurin shine yanda ruwayan take an ruwaito daga Anas bin Malik amma masu ruwayan akwai Hammad akwai Abdul Walis Hammad ibn Zayd da Abdul Walis ibn Sa'id al-Anbari sai suka kawo lafuzza daban-daban shi a ruwayan Hammad sai ya ce annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika a ruwayan Abdul Walis ibn Sa'id al-Anbari annabi ya ce a'udhu billahi kun gane bambancin abu min al-khubus wal khaba'is karshen ɗaya ne farkon ne ruwayan ta sha bamban yace wa qala an abdul walis qala a'udhu billahi min al-khubus wal khaba'is qala abu daud rawahu shu'ba an abdul aziz allahumma inni a'udhu bika wa qala marratan a'udhu billahi wa qala wahaybun falyata'awwad abinda ke faruwa shine ruwaya ne guda uku suka zo da lafuzza daban-daban ruwayan farko ta Hammad ibn Zaid annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is ita ce addu'an da yake yin zai shiga bandaki a ruwayan abdul waris daga suhayf daga Anas sai ya ce annabi ya ce na'udhu billahi min al-khubus wal khaba'is kun fahimci wannan abin da kyau a ruwayan shu'ba shi ma ya ce annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika wa qala marratan a wani lokaci kuma shuba din sai yace a'udhu billahi shi ma ya kawo ruwaya duka guda biyu amma wahaibu ibnu khalid shi kuma sai yace fal yata'awadh billahi ya nemi tsarin Allah daga ainihin sharrin shedanu to wannan ruwayan duk wanda ka dauka yayi ko ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ko ka ce a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith duka kowanne ya inganta shine sakon da ke cikin wadannan ruwayan ina fata an gane imam al-albani Allah mishi rahama shi yana ganin cewa ruwayan a'udhu billahi ruwaya ce shazza amma na al-muhaddith al-madina abdul muhsin abbad yace babu shuzuzi a ciki yayi maganganu mai tsayi akan ainihin wannan a cikin sharhin da sunan abi dawud yace duk ruwayan guda biyu kowace ta inganta ko kace a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith ko kace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith duka ainihin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a akan yi ta ne kafin a shiga to idan ka manta ka shiga baka yi ba ya zaka yi now sai ka dawo kuma dama ka shiga ne a guje to ya zaka yi waye ce duk da ka dawo da sauri wannan bai nemi zaman lafiya ba ai duk wanda shugaban daki a guje batun ya dawo ma bai taso ba sai dai in koro shi za a yi ina fata an gane to anan sai malamai suka maganganu da yawa wasu malamai suka ce shikenan amma Abu Malik shi yana da ra'ayin cewa idan ka manta ka shiga ka fada shi a cikin zuciya ina fata an gane amma bakin ka ya motsa an gane ku amma kar ka fito da shi kai shi a cikin sirru ka ce a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'is ko kuma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ina fata an fahimta dan wani lokaci zaka iya mantawa ka shiga ba wai ka shiga a guje bane ba kawai ja gaba ne hada maka safi ina fata ko ba haka ba sai ka iya mantawa to irin wannan kana shiga sai ka tina ba ku ji wani wai a asibiti wani ya shiga yana tambaya dan Allah mallam ina ne wurin aihuwa yace wani mata ko na maza kaga wannan ka san ba lafiya kano ba to irin wannan in ya faru shawaran da muke badawa shine sai ka kirga 10,000 ka bashi ka ce wurin matan nake nema shikenan ko ba haka ba Allah ya samu dace to anan idan ka shiga ka manta ya halatta ka fada a wajen waɗansu malamai shine ra'ayin Abu Malik insha Allah قال حدثنا حسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبة وقال مره اعوذ بالله abunda da mu karanta a bayan shi aka maimaita wan al-hasan bin amr as-sadusi Imam Abu Dawud shi kadai rawaito hadisi a wurin shi. Ku rike wannan ka'idan da kyau. Ina fata an gane. Duk malaman kutubus sitta ba su ruwaya a wurin shi ba. Sai Abu Dawud. Yana cikin tafarrud na Abu Dawud a wajen ruwaya. Al-Hasan bin Amr As-Sadusi rawa an Abu Dawud faqat. Bukhari da Muslim, Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah duk ba su fidda hadisi daga wurin shi ba. Amma kuma suka ne. Qala haddathana Waqi Waqi shine Waqi ibn Jarrah yana cikin manyan malaman hadisi an Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri Imam Shu'ba wannan malamin a wajen ilimin hadisi suna cikin ayatun min aya yana cikin ayatun min ayatin Allah ina fata an gane malamai suna masa laqabi da Amirul Mu'minin fil Hadith sarkin mu'mini a ilimin hadisi shine Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Wasiti idan Shu'ba yayi ruwaya a wurinka to kawai kamar an baka certificate kowa mai karbi hadisi a wurinka Imam Shu'ba ana Abdul Aziz sannan Imam Waqi da Shu'ba da Abdul Aziz ibn Suhaib duk malaman kutubus sitta sun fidda hadisi a wurin su qala had akhbarna Shu'ba ana Qatada an an-Nadr bin Anas an Zaid bin Arqam حدثنا عمرو بن مرزوق عمرو بن مرزوق بخاري ده مسلم كده suka fi da hadisi a wurin su قال اخبرنا شعبه امام شعبه انا قتاده daga قتاده ابن دعامه السدوسي دم malaman kutub sita sun fi da hadisi a wurin shi النضر بن انس daga نضر dan انس shi ma dum malaman kutub sita sun fi da hadisi a wurin shi an زيد بن ارقم daga زيد dan ارقم زيد بن ارقم shi ma dum malaman kutub sita sun fi da hadisi a wurin shi kale shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من زعل الله يأتي إن هذه الخشوشة الخشوشة جمعنا الخش الخش شين بانعي الخشوش بانعي إن فات عنقاني الخش جمعش الخشوش النبي يأتي إن هذه الخشوشة للي تبس ولنن بانعكن دكوكي غني مخبرتون ai tahduruhu shayatin shaydanu suna halartan wurin wato matattara ce ta shaydanu aljannu babu inda shaydanu aljannu ke son zama kaman bandaki annabi ce idza ata ahadukumul khala'a idan ɗayan ku yazo bandaki falyaqul yace a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'is ka shiga da kafan hagu kuma kai wannan addu'a addu'an zaka fara kafin ka shiga allahumma ya Allah lafazin allahumma daidai yake da ya Allah bai halatta a larabci kace ya allahumma ina fata an gane sai dai kace allahumma in ka kawo ya dole ka shafe mimun in ka cire ya sai ka tabbatar da mimun ko kace ya allahu ko kuma kace allahumma duk ma'anar su daya bai halatta kadai sai a wurin baiti akwai umayya ibnu sa'ib yake cewa wa inni idza ma hadathu alamma aqulu ya allahumma ya allahumma to in ba a wurin baiti ba bai halatta annabi ce kace allahumma ku a'udhu billahi mun karanta ku duk ma'anar su daya kuma kowace ta tabbata ya halatta kace a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith ya halatta kace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith al-khubuth jam'in min al-khabith al-khaba'ith jam'in min al-khabithatu shena malame suka ce al-khubus shaydanu aljannu maza al-khaba'ith shaydanu aljannu mata to kana neman tsarin Allah daga sharrin su saboda abinda yake faruwa shine idan mutum ya shiga ban dake wannan addu'an to su kuma fita suke ina fata an gane kana yin addu'an sai su fito dan ba abinda ba sa so irin zikiri suna jin zikiri shikenan an kore su daga wurin ke sa annabi ya ce kiran sallah ma na koran aljannu karatun qur'ani na ko ka in kace a'udhu billahi ma za su gudu ina fata an gane to a wannan gaban dewa daga cikin abubuwa da ke faruwa da mutane yawanci sakamakon sama aljannu ne amma ba a sani ba ina fata an gane to maganin kariya daga irin waɗannan ababe shine irin waɗannan addu'o'i annabi ya bada addu'an shiga gida da fita shiga ban daki da fita har ba abinda bai karantar ba to abinda ke akwai shine zikiri shine kariyanka daga sharrin aljannu daga kuma dukkanin wani sharri shi yasa imamu tirmizi ya rawaito hadisi annabi yace situru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam an yaqula idza dakhala ahadukumul khala'a bismillah wato kariya da shamaki da kandagarki daga tangan karfe tsakanin idon aljannu da su da ainihin al'auram dan adam shine kace bismillah ko kaya zaka cire cikin daki kace bismillah in akwai aljani a dakin zai fita a koya wa mata wannan a koya wa yara duk abinda zaka yi kace bismillah zaka daga abu kace bismillah zaka ajiye kace bismillah ba karamar addu'a bace ba zaka sa kaya bismillah zaka cire bismillah komai kace bismillah to yana koran aljannu daga ainihin wuri insha Allah mala yace babun babu karahiyati istiqbalil qiblati inda qada'il haja babun dake magana akan haramcin kallon alqibla ko fuskantan alqibla a lokacin biyan bukata baya halatta zaka biya bukata ka kalli gabar ina fata an gane haramun ne ka kalli gabar kana biyan bukata haramun ne kuma ka juya wa gabar baya ka kalli yamma an fahimci wannan abin da kyau shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah ya turo shi ne zama abun koyi ya zama mai karantarwa yana daga cikin hikiman da Allah ma bai turo malaika matsayin annabi ba dan aka turo mana malaika shi baya cin abinci baya shan abun sha baya bacci baya gajiya baya komai to zamu fahince shi ina fata an gane an zo sallar magriba ya karanta suratul baqara ya za a yi sai dai mallan kai zaro shi turo ni ko ba haka ba to shi yasa dabi'an dan adam Allah sai turo mishi mutun irin shi ya karanta da shi wanda yana jin zafi yana jin sanyi yana jin yunwa yana jin kishirwa yana jin bacci yana jin gajiya to zai kula da wadanda yake jagoranta ina fata an gane shi yasa Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu haqiqa tabbas kuna da abun koyi mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال مسدد بن مسرهد لازم نكرر حديثين شي يتي قال حدثنا معاويه ابو معاويه سنن شي محمد بن خازم محمد بن خازم يا شهر ده ابو معاويه ا cikin ruwayan hadisi عن الأعمش دقى أعمش شن سليمان بن مهران عن إبراهيم دقى إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد دقى عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان دقى سلمان الفارسي تو وأن الدكان سو تن دقى كان أبو معاوية محمد بن خازم دشي أعمش سليمان بن مهران دقى إبراهيم النخعي دقى عبد الرحمن بن يزيد دقى سلمان الفارسي dukkan su malaman kutubu sita sun fitta hadisi a wurin su kala yace qila lahu aka ce da shi Salman al-Farisi laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in tabbas annabin ku ya karantar da ku komai hatta al-khira'a hatta tsuguno al-khira'a shine tsuguno dan biyan bukata ina fata an gane shine al-khira'ata tsuguno dan biyan bukata to sai aka ce laqad allamakum nabiyyukum haqiqa annabin ku ya koyar da ku me wannan magana musulmi ne ko ba musulmi bane ba saboda me saboda ya cire kansa ina fata an gane wannan annabi ba musulmi bane ba yahude ne ina fata an gane ba yahude ne yace da Salman al-Farisi haqiqa annabin ku kaga shi baya ciki kenan an fahimci wannan abin da kyau shi yasa ana wani taro a Abuja da ko wata ban sana fadi sunanta sai aka zo ana national anthem wannan sabon kowa ya haddace ko kowa ya tashi ya miƙe ita sai ta zauna ba wanda bai tashi ba wurin sai ita kuma duk ga gwamnati da sanatoci da kowa ta kinta tashi sai wani ya mata magana tace not my national anthem ita wannan ba na ta bane ba Allah kiyaye to ka cewa allamakum nabiyyukum yana shi ba musulmi bane ba shi ba annabin shi bane yace kullu shay'in hatta al-khira'a kala sai yace ajal haka ne ba abin da annabi mun bai koyar da mu ba ya tabbatar masa kenan ko yace laqad nahana sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabin mu ya hane mu an nastaqbila alqiblata mu fuskanci alqibla bi ghaiqin a lokacin bayan gida aw bawlin ko in zamu yi fitsari wa alla nastanji bil yamin ya kuma hane mu mu yi tsarki da hannun dama wa alla yastanji ahaduna hakanan ya hana dayan mu yayi tsarki bi aqalla min thalathati ahjarin da kasa da ainihin dutse guda uku kasa da hoje guda uku aw nastanjiya bi raji ko mu yi tsarki da ainihin toroso to san toroso ko na'am kashin dabba shine toroso in aka ce kashin dabba yayi kalman tayi fadi shine zaman ko kashin raƙumi ko na shanu galibi manyan dabbobi wanda kashin su yana da girma ina shine ainihin kalman toroso da Hausa to malamai da yawa suka ce kalma arraji din nan yafi nuna cewa kashin dabba amma dabban da take babba dan kashin akuya ya dan karami misali in tana lafiya kalau kenan an fahimci wannan abin da kyau a takaice kashin dabba wanda ya bushe kowane iri ko jaki ne ko doki ne ko menene duk ya shiga ciki ko mu tsarki da kashin dabba aw azmin ko kuma kashi waɗannan ababe duk annabi ya hane mu na farko ya hana mu kallon gabar idan zamu yi fitsari ko zamu yi bayan gida ya hana mu tsarki da hannun dama ya hana mu yi tsarki da ƙasa da dutse guda uku ya hana mu tsarki da ainihin kashi ko kashin dabbobi to anan malamai suka ce kamar ƴan zahiriya ulama'u zahiriya suka ce malaman zahiriya suka ce idan kai tsarki da ƙasa da in kai tsarki da ƙasa da dutse uku ma tsarkin bai yi ba wannan mazhaban zahiriya kenan fa ina fata an gane sannan annabi ya hana tsarki biraji da kashin dabbobi ya kuma hana tsarki da kashi saboda annabi ya faɗa cikin hadisi yace shi idan muka ci kashi muka wurgar to abinci ne na aljanu idan suka dauka sai ya koma musu nama ina fata an gane to hatta aljanu Allah ya ce mu kiyaye haƙƙin su kar mu zalunce su kaga adalci kenan hatta aljanu an hana mu zalunce su qala haddathana muhammad abdullah ibn muhammad an-nufaili qala haddathana qala haddathana ibn mubarak ibn al-mubarak an muhammad ibn ajlan an al-qa'qa ibn hakim an abi salih an abi huraira taqala na'am yace abdullah ibn muhammad an-nufaili ya ba mu labari wannan abdullah ibn muhammad an-nufaili duk malaman ruwaya sun ruwaito a gunshi na kutubus sita in banda muslim abdullah ibn mubarak yana daga cikin manyan malamai kuma daliban imam malik wanda abdullah ibn mubarak yana cikin ko millionius a cikin malamai suna cikin masu daukan nauyin imamu na malik da hidiman gidan shi malaman kutubus sita sun fidda hadisi a gunshi haka muhammad ibn ajlan malaman kutubus sita sun yi ruwaya a gunshi haka nan shi ma qaqa ibn hakim haka abi salih haka abu huraira duk waɗannan malaman kutubus sita sun yi ruwaya a gunsu kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ma ana lakum bi manzilati alwalid annabi yace ni matsayina a wurinku tamkar matsayin mahaifi ne yanda mahaifa ke so ƴaƴansu suke tausaya musu suke kaunar su haka ni ma nake a gare ku yace bi manzilati alwalid ni dinnan a wurina matsayina a wurinku kaman matsayin mahaifi ne uallimukum ina sanar da ku ina koyar da ku wannan ke nuna wajibi ne kowane mahaifi ya koyar da ƴaƴan shi addini da rayuwa ina fata an gane dan annabi ya nuna responsibility mahaifi yace uallimukum ina fata an gane a ba su ilimi a karantar da su yafi duk wani abin da za a musu a duniya yace fa idza ata ahadukumul ghaiza idan ɗayan ku yazo bayan gida fala yastaqbilul qiblata kar ya kalli alqibla wala yastadbirha kar ya juya mata baya wala yastatib yaminihi kar ya tsarki da hannun dama wa kana ya'mul bi thalathati ahjarin annabi ya kasance yana umarni da ya tsarki da dutsuna guda uku wa yanha 'anil rawth ya hana kuma ayi tsarki da kashin dabbobi yayi hani ayi tsarki da kashin dabbobi warrimmati arrimmati jamishi shine arramim wato kashi wanda ya tsufa ina fata an gane shine al-busiri cikin al-burda yake cewa launa sabal qadruhu ayatuhu idhaman ahyasmuhu shine yidu adaris arrimami arrimam shine ainihin kashi wanda ya rududdike ya tsufa to sai malamai suka ce anan da annabi ya ce kar ayi tsarki da kashi wanda yake ya tsufa arrimati to kashin da bai tsufa ba sabon kashi ya halatta aka ce bai saboda me suka ce da annabi ya ce kar ayi tsarki da kashi saboda abincin aljanu ne to kada ka ga kashin da ya tsufa ka ce ai wannan baya ci gidan ya tsufa shi yasa aka ce arrimati kaga can kawai ya ce azmin kashi nan kuma ya ce arrimati ina fata an gane shi yasa Allah ya ce qul man yuhil idama wa hiya ramim Sora minti na? Sora minti da? Na? Second? 30 seconds. Wani hadisi guda takwas. Haka ne ko? To za mu tsaya ana insha Allah sai sati mai zuwa za mu yi karatu sati mai zuwa insha Allah sannan mu yi hutun sallah in Allah ya yarda. Abin da mu karanta ne dai Allah shi ba mu lada na. Ya kai 55 ko? Ya kai 55? Na'am, sai wannan sati insha Allah. Ya ce akwai tambaya ne amma lokacin kuma ya cika muka ce insha Allah za mu amsa wannan sati insha Allah. Abin da mu karanta na dida Allah shi ba mu lada inna muka yi kuskure Allah mana afuwa. Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sirb anna sharra ma qadaita. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.